وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna daya ga watan rabi'ul thani hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 5 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 13 a cikin littafin kitabut tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka Masjidul Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayh dake nan unguwar Ibrahim Bako ne extension anan cikin garin Bauchi a darasin mu na baya in ban manta ba muna kan babi na 8 babu ma jaa fi ruqa wat tamaim babun da yi bayani da yake mana bayani akan abin da yazo na hukunce hukunce na abin da ya shafi wato arruqa abin da ya shafi ruqya wat tamaim da kuma abin da ya shafi layu arruqa jam'i ne na arruqya abin da ake nufi da shi shine yin addu'a wa wanda mara lafiya wanda yake mara lafiya yake fama da wani cuta sawa'un wannan cutan na jinnu ne ko wata cuta ta rashin lafiya to wannan addu'ar da za a yi masa a tofa ko kuma a yi masa addu'a ba tare da an tofa ba wannan shi ake kira da arruqya wannan shine ruqya to an ce arruqya guda ɗaya kenan arruqa jam'in sa kenan at-tama'im jam'i ne na tamima tamima laya guda ɗaya kenan tama'im layu kenan to idan mun lura da babin da muka wuce da shi wannan babin zamu ga babin da muka wuce a baya babi na 7 mallan yayi mishi take da yace babun minash shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi a babin baya kenan babi na 6 wannan babi na 7 mallan da yake cewa a wancan babin da muka wuce sai yace wannan babin zai yi bayani akan cewa yana daga cikin shirka sanya zobe ko wata igiya ko wani abu mai kama da su saboda dage bala'i ko kuma tunkuɗe bala'i to saboda shi waɗancan da muka ji a baya babu sabani tsakanin malamai cewa shirka ce amma anan da yazo sai yace babu ma jaa fi ruqa wat tama'im bai faɗi menene hukuncin ruqyan ba bai faɗi menene hukuncin layan ba a taken babi Allah ya sa muna fahimta bi ma'ana saboda akwai sabanin malamai akan kashakashan ruqya da kuma kashakashan laya kuma kowanne da hukuncin sa to wannan shi yasa bai faɗi kai tsaye straightforward menene hukunci guda ɗaya akan abin da ya shafi ruqya ko kuma abin da ya shafi laya ba da haka yanzu sai ya ce abin da yazo na nassoshin alqur'ani da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran maganganun malamai akan abin da ya shafi hukuncin laya da kuma hukuncin wato ainihin a ruqya Allah ta'ala ya samu dace sai yace fi sahihi yazo a cikin sahihul bukhari da muslim a kaida ta malaman hadisi idan aka ce as-sahih akan shiruto ana nufin bukhari zalla shi kadai idan aka ce as-sahihaini ana nufin bukhari da muslim to amma wasu wajajen zamu ga mallan yana cewa as-sahih sai a samu hadisin wani lokacin bukhari ma bai rawaito shi ba wani lokacin kuma bukhari da muslim sun rawaito shi ko kuma wani abu makamancin haka da haka anan ruwaya ce ta bukhari da muslim yace an abi bashirin al-ansari radiyallahu an an karbo daga sahabi abu bashirin al-ansari Allah ya kara musu, Allah ya kara yadda a gare shi. Ibn Abdul Bar yake cewa lam yu'raf lahu ismun, ba a san sunan shi ba, kawai abin da aka sani shine alkunyansa shine Abu Bashir al-Ansari, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace annahu kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ba'di asfarihi, yace ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi. Annabi yana tafiya da sahabbansa kamar yadda muka ji a baya, daga sai yace fa absala rasulan, ai manduban kenan, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aika jakada yace da shi ka zagaya cikin duk waɗanda muke tafiya da su dinnan. Allah ya buka yanna fi raqabati ba'irin qiladatu min watari, ka zagaya kaf ka duba duk wuyan kowane raƙumi da ya zo cikin wannan tafiyar, kar a bar wata igiya min watar, daga alwatar shine a abin da ake samun shi a jikin baka tsirkiya. Yace to ka je ka duba duk wani raƙumin da yake akwai abun wuya na tsirkiya a wuyansa, to a tsinke shi. Auqiladatun, ko kuma yace abun wuya ba tare da ya kebance ba, wannan mai ruwaya yayi shakka kenan, ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace qiladatun min watar, ko kuma yace qiladatun zalla. To in ya ce qiladatun min watar, kaga hukuncin ya shafi zallan tsirkiya kenan. To su mutanen jahiliya abinda suke yi shine suna rai cewa idan aka rataye wannan tsirkiya din a jikin dabba, a wuyan dabba, ko a bakin kofa, ko a jikin abun hawa, to wai wannan zai kare shi daga cutan kambun baka, zai kare shi daga sharrin bai kambun baka. To shi yasa ko tafiya za su yi, to sai su rataye a jikin dabban tasu, saboda watakila wani yana cikin tafiya zai ce kai wannan raƙumin yayi kyau, to shi mai kambun baka dama, in dai ga abu yayi kyau, in dai ba ma sha Allahu la quwwata illa billahi ya faɗa ba, ba sunan Allah ya kira ba, to ko cewa yayi abun yayi kyau, to sai abun ya samu matsala. To shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ka zagaya duk inda kaga irin wannan abun wuyan a wuyan wani raƙumi, to ka tsinke shi. Ko kuma yace kowane iri abun wuya ka gani shine auqiladatun, kowane irin abun wuya in dai ka gani a wuyan raƙumin nan, to ka cire shi a tsinke shi. Illa qubiat, kar a bar shi sai an tsinke shi. To a wannan hadisin za mu fahimci darussa masu tarin yawa. Abu na farko shine haramun ne a rataya wannan a alqala'id, a rataye waɗannan layu akan dabba ko madan adam, da nufin cewa wai za su tare shi daga cutan kambun baka, ko kuma su yaye masa wata cutan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa. Domin laya baya hana jarabawa ta sauka, ba kuma ya jawo wani amfani. Allah maɗaukakin sarki shi ne mai sababa abin da ya ga dama ya faru. Abin da ya ga dama ya faru, ko yayi maka daɗi ko bai maka daɗi ba, zai faru sai dai Allah bai kaddara ba. Allah ta'ala ya ce ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. A wata aya ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhullin fala kashifa lahu illa hu, in Allah ya shafe ka da wata cutarwa, to ba wanda ya isa yayi in ba Allah ba. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, in Allah ya nufe ka da alkhairi kuma ba wanda ya isa tun kudi falalan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ya samu dace. Wa an ibn mas'ud radiyallahu an, an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, Abdullahi dan Mas'ud babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yasma alqur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyasma ila qira'ati ibn ummi abd, duk wanda yake so yaji alqur'ani tsantsa alqur'ani garariya garau kamar yadda aka saukar to ya karanta fadin ya karin ya saurari karatun ibnu ummi abd shine abdullahi ibnu mas'udin Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi sannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma abdullahi dan mas'udin iqra alayya karanta mun alqur'ani sai yace da shi aqra'u alayka wa alayka unzil zan karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukar mu alqur'ani ai kai ya kamata ka karanta mana tunda kai aka saukar mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni uridu an asma'ahu min ghairi so nake yi in ji alqur'anin nan daga wani na domin sauraron qur'ani daga waninka yafi kara maka tadabburi da imani sama da kai kana karantawa Abdullahi dan Mas'udin yace na dauko masa karatu daga farkon suratul nisa sai da nazo fadin Allah ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida me zaka fice idan muka zo da kowanne al'umma muka zo da mai bada shaida akan ta kai ma muka kira ka zo ka bada shaida akan al'ummar ka sai yace hasbuk annabi sai yace to ya isa ga yace da najiyu fa idza aynahu tadhrifa sai naga idanunsa suna zubda hawaye almuhim kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci masa karanta mu alqur'ani har ma an ya karanta mu annabi qur'ani har annabi ya tasirantu da karatun sa har ya zubda hawaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan mas'udin Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun abdullahi dan mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace innar ruqa lallai ruqya wattama'im da layu wattiwala da kuma wato sihiri ko tsiddabarun da za a yi domin a sanya wa namiji san mace ko a sanya wa mace san namiji yace shirkun wannan dukansa shirka ce innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun to abinda ya shafi ruqya da kuma layu su suna buƙatar bayani akan wanne ne shirka wanne ne ba shirka ba amma abinda ya shafi attiwala wannan sihiri ne shi saboda haka sihiri kuma kafirci ne kafirci kuma kaga ai shirka ne ma Allah saboda haka ayi wani abu wanda mace za ta ce hankalin miji na baya kaina ko kuma na nemi soyayyar wannan saurayin nayi yaki ko kuma shi mijin yace yayi ta so shi ta ki ta so shi ko hankalin matarsa baya kansa saboda haka ayi masa wani abu a canza tunaninta wanda za ta koma tana son shi ko kuma son shi ya karo a ranta ko kuma ita ta je ayi mata haka wannan shirka ce to amma abin da ya shafi laya na farko kamar yadda zamu ji insha Allah tabaraka wataala shine akwai sabanin malamai akan shi to amma zamu ji shi a nan kusa insha Allah ta'ala rawahu ahmad wa abu daud a wannan ruwayar akwai ruwayar abu dauda wanda tafi wannan tsawo ruwayar abu dauda abinda ta yi bayani shine abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi yadda ya shigo ya samu matarsa ta rataya wani abu a wuyanta sai ya tambaye ta yace mata menene wannan sai take cewa ai abin da ya faru shine na kasance ina fama da ciwon ido duk sanda ciwon ya tashi to nakan je wajen wane ba yahudi sai bani buya mun tofi sai abdullahi dan mas'ud yace ai iyalan abdullahi dan mas'ud kun fi karfin ku shirka yace wannan abin da kike ji na ciwon ido da kuma bai yahudan da kike zuwa ya miki tofi shedan ne yake tsokali idan naki idan kin je wajen bai yahudan ya miki tofi to sai ya cire hannunsa a idan saboda dama da bai yahudan da shedan aiwa da kani ne ai saboda haka yanzu shi bai yahudan shine mai kamfani shi kuma shedan shine wanda yake tsayewa a bakin titi yana jiran customomi su zo a kawo masa customer saboda haka shine zai tsokale naki idan in ya tsokale idan ki to yayi tura ki wajen bayhudi haka bayhudin sai ya miki tofi shikenan sai shedan din sai ya janye hannunsa saboda haka yace duk sanda kika ji tofi kika ji wannan ciwon ya tashi to ya ishe ki ki faɗi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi shine duk sanda wani waje yake masa zogi yana rike wajen yana cewa azhibil ba's rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama wannan addu'a ce da ya kamata a ce duk musulmi ya haddace da iyalansa da matansa da ƴaƴansa da duk wanda ke karkashin sa ya haddace da su ya koya musu cewa duk sanda ka ji wani zogi a jikinka to ka rike wannan inda yake maka zogin ga karanta addu'ar nan azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama ma'ana shine azhibil ba'sa rabban nas a wata riwayar allahumma rabban nas azhibil ba's ma'ana shine ya ubangijin mutane ka tafiyar da wannan cutan da take damuna ka yaye mu ita washfi anta shafi Allah ka warkar da ni saboda kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'u babu wata waraka in ba warakarka ba shifa'a la yughadiru saqama warakan da bata barin sauran cuta daka Allah ka warkar da ni daka duk wanda ya iya wannan ya haddace shi ya haddatar da iyalansa da matansa da ƴaƴansa to ya ba su rigakafi ya ba su maganin boka ya ba su maganin kambun baka ya ba su maganin sihiri ya ba su maganin ƴan duba baya bukatun sai ya rata ya musu laya Allah ya samu dace sai ya ce wa an abdullahi bin ukaym marfu'an an karbo daga abdullahi bin ukaym yace hadisi ne marfu'i hadisi an ce marfu'i shine hadisin da daidai yake da ace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato an jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama udifa lin nabiyil marfu'u wama li tabi'in fa huwa al maqtu'u yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man ta'allaqa shay'an wukila ilay duk wanda ya rataye wani abu to za a wakilta wannan abun zuwa gare shi shi wannan abdullahi bin ukaym malamai suka ce ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai tabbata cewa ya ji wani abu na hadisi daga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka zai zama wato duk hadisin da aka samu daga wajen shi hadisi ne mursal saboda haka yace hadisi ne wanda ya ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda ya rataye wani abu to Allah madaukakin sarki zai wakilta shi zuwa ga wannan abu ma'ana shine in ka rataye zuciyarka da wani abu cewa ga wani abu nan da zai iya amfanar da kai ko ya cutar da kai to sai Allah ya barka da wannan abu domin ka'ida ita ce shi dan adam bai taba zama independent duk yadda dan adam yake yana buƙatar dependency akan wani abu so in ya samu dace da shari'a daga wajen Allah to sai ya dogara ga Allah idan kuma ya samu zamiya da rudarwa na shedan to sai ya dogara ga wani wanda ba Allah ba shine ma'anar fadin Allah wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yutma'annu bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin yad'u min dunillah ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u mutun zai koma yana kiran wani abu koma bayan Allah wanda baya iya amfanar da shi baya iya cutar da shi dhalika huwa ad-dalalul ba'id wannan ita ce bata me nisa yad'u liman darruhu aqrabu min naf'i sai ya koma yana kiran wanda cutarwansa gare shi yafi kusa sama da amfanarwansa zalika huwa al-khusranul mubin yad'u liman daru aqrabu min naf'ihi labisa al-maula wa labisa al-ashir til da majibanci, til da kuma jama'a da tawagan da suka dogara da wannan majibancin da baya iya yi ba mutum komai sai dai cutarwa. Saboda haka shi dan Adam zuciyarsa Allah bai yi ta tsaya akan kanta da kanta ba, dole sai ta dogara ga wani. So in ta samu dace daga Allah to sai ta dogara ga Allah, amma in bata samu dace daga Allah ba to anan ne kuma sai ta dogara ga wani wanda ba Allah ba, sai ta dogara ga wani wanda ba Allah ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jingina zuciyarsa ga wani abu to Allah madaukakin sarki sai ya wakilta shi zuwa ga wannan abu. Wannan abun da baya cutarwa baya amfanarwa. Saboda haka in ya dogara ga wannan abun da nufin samun amfani sai Allah ya bar shi da wannan abu. Haka nan in ya dogara ga shi da nufin ya kare shi daga sharri ko cutarwa wani abu sai Allah ya bar shi da wannan abu. Kaga wannan abun da ba zai iya amfanar da shi komai ba, ba kuma zai iya cutar da shi da komai ba. Amma in ya dogara ga Allah to anan ne zai dinga samun rahama ya kuma samu kariya daga dukkanin sharrin da yake tunani, domin Allah madaukakin sarki shine wanda in ya nufe ka da amfani ba wanda ya setare shi, in ya nufe ka da cutarwa ba wanda ya setare. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhullin hal hunna kashifatu dhulli aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Sai malam yace at-tama'im. At-tama'im abinda ake nufi da shi yace shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad min al-'ayn, wani abu ne wanda ake rataya ma yara da sunan maganin kambun baka. Sai yace lakin sai dai idza kana al-mu'allaqu min al-qur'an, in ya zama abinda aka rataya din la yadda al-qur'ani aka yi ta, farakhasa fihi ba'du salaf, to wasu daga cikin magabata sun yi sassauci sun yi rangwame sun tafi akan halaccin haka. Wa ba'duhum, wasu daga cikin su lam yurakhis fihi, basu ba da sassauci ko rangwame akai ba. Wa yaj'aluhu min al-manhiy an, suna sanya shi daga cikin ababen da aka hana. Minhum, daga cikin su akwai Ibn Mas'ud radiyallahu an, daga cikin su akwai Abdullah dan Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi. To anan wasu daga cikin magabata sun tafi akan in ya zama laya abinda aka rubuta a cikin ta shine Al-Qur'ani, kamar addu'o'i da suka zo a cikin Al-Qur'ani, Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir, da sauran addu'o'i Rabbana 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 da suka zo a cikin Al-Qur'ani, ko kuma ingantattun addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wasu cikin magabata tun daga kan sahabbai sun tafi akan halaccin haka. Daga cikin su akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As, akwai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dalili kuwa suka ce domin abinda aka rubuta din ai Al-Qur'ani ne, Al-Qur'ani kuma at-tashafi bihi laysa fihi mahdhurun shirki, dan kayi amfani da Al-Qur'ani wajen samun magani ko waraka ai ba wata shirka a ciki, ba shirka bace. Allah kuma dama ai ya ce wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allah ya faɗa cewa ai Al-Qur'ani a cikin sa akwai waraka. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur, Al-Qur'ani waraka ce ga cututtukan zuciya da kuma cututtuka na gangan jiki. Daga suka tafi akan cewa ai wannan tadawi ne bi kitabillah, yin magani da littafin Allah ne. Saboda haka sun tafi akan cewa hakan ba laifi bane. Daga cikin su kuma akwai waɗanda suka tafi akan haramcin haka. Daga ciki akwai Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kare yadda a gare shi, kamar yadda a Ibrahimun Nakhai, ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullah ibn Mas'ud, yake cewa kanu yakrahuna tama'ima min al-Qur'ani wa min ghayri al-Qur'ani, malaman mu cikin sahabbai sun kasance suna kyaman sa laya, sawa'un wannan layan daga Al-Qur'ani ne ko ba Al-Qur'ani ba. saboda haka Abdullahi dan Mas'udin ya tafi akan haramcin haka domin dalili kuwa akan haka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai innal ruqa wat tamaim wannan at-tamaim din ismul jinsi ne ya shafi duk wani laya da aka sani a duniya saboda ba wani nassi kuma da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kebance ce banda layan da aka yi ta daga Al-Qur'ani saboda haka sai ya tafi akan cewa in dai sunanta laya sunanta tamima to shirka ce bai halatta ba to kaga anan kenan zamu fahimci magabata tun daga zamanin sahabbai har wayanda suka biyo bayan su suna da maganganu guda biyu akan laya umuman dai in dai laya ba alqur'ani bane kaga kenan haramun ne inda ake da sabani akai shine ina hukuncin idan layar alqur'ani aka rubuta a ciki to amma magana mafi inganci wanda ya tabbata daga magabata magana wacce tafi inganci ita ce laya koda daga alqur'ani ne haramun ne wannan ita ce magana mafi inganci saboda dalile kamar haka na farko shine duk nassoshin da suka zo suka yi bayani akan haramcin saka laya suna zuwa ne bil umum bi ta'min suna gamewa ne duk wata laya ba su ke bancewa na biyu shine saddul wasila ko kuma saddul zari'a shine toshe kafan barna domin toshe kafan barna abu ne wanda yake da asali a cikin addini saboda idan aka bude kofar cewa bari mu yi laya daga alqur'ani to wannan na iya kaiwa zuwa ga wato ainihin a bude kofar yin wasu layin wanda ba daga alqur'ani ba to shi kafin balla abu na uku shine rataye alqur'ani a wuya yana iya kai mutum zuwa ga abubuwan da suke na haram musamman yanzu kamar karamin yaro idan aka rataya masa alqur'ani a wuya a lokacin da zai shiga wajen najasa ko bayan gida ko ban daki zai shiga da alqur'ani a wuyansa haramun ne kuma ka shiga da wani abu na alqur'ani ko ma sunan Allah zuwa ga wani wajen da yake akwai najasa a wajen kaga wannan haramun ne so kaga in mutun ya rataye laya a wuyansa ko aka rataya ma dabba laya a wuyarta me yiwa ta bi wajen da akwai najasa akai ko yaro ko kuma ma babba aka rataya masa alqur'ani kaga kenan zai zama ya shigar da alqur'ani inda akwai najasa aikata hakan kuma haramun ne aikata hakan haramun ne to kaga kenan ba zai yiwu ba saboda haka haramun ne to waɗanda ma suka halatta din suka ce akwai sharuɗa sharadi na farko shine layar ta zama alqur'ani ne sharadi na biyu shine ya zama an rubuta alqur'anin da yaren larabci ba transliteration ba ko a fassara shi da wani yare sannan na uku shine mutun ya wato kudilce a zuciyarsa cewa waraka tana zuwa ne daga wajen Allah kariya na zuwa ne daga wajen Allah ba daga wannan layar ba to kaga kenan in dai har yana da aqidar cewa kariya tana zuwa daga wajen Allah to yayi addu'a mana kai Allah ya warkar da shi Allah ya kare shi ai babu bukatun sai ya rataye laya bai bukatar haka saboda haka wannan shine bayani akan abin da ya shafi sabanin magabata akan laya da aka yi ta daga alqur'ani ko kuma wanda aka yi ta ba daga alqur'ani ba amma magana mafi inganci shine dukan su haramun ne wannan ita ce magana mafi inganci sai kuma abun da ya shafi ar-ruqa domin ji ya ce innal ruqa wat tamaim mun ji bayani akan tamaim ar-ruqa malam yace shine abun da ake kiranta da wahiyyal lati tusamma al-azaim wa qassa minha ad-dalilu ma khala min ash-shirk faqad rakhasa fihi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min al-ayn wal-huma da yace ar-ruqa shirka ce sai yake cewa dalili na alqur'ani da sunna ya kebance abinda babu shirka a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada dama a yi ruqya daga dan maganin kambun baka da kuma wato ainihin wato cuta ta zazzabi ko masasara ko wani abu makamancin haka. To rukuya ta musulunci mun ji bayanin sa a babin da ya wuce akan babu babu man haqqaqa tauhid da khalal jannati bi ghairi hisab. Rukuya a musulunci kamar yadda dai bayani shine mutum in bai da lafiya ko yana fama da wata cuta a yi masa addu'a a tuba masa, wannan shi tace rukuya. To yana da sharuda. Sharadi na farko na rukuya, sharadin farko shine ya zama abinda za a karanta din Alkur'ani ko kuma ingantattun hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan shine rukuya wanda yake halal mustahabi. Ana so ma in mutum bai da lafiya a yi mishi wannan, mustahabi ne shi. Na biyu shine kada ya zama akwai lafuza na shirka a ciki. Idan ya zama ana karanta wasu lafuza na shirka ana kiran sunan wani wanda ba Allah ba, sawa'un wannan wanda aka kira sunan shin annabi ne, manzo ne, mala'ika ne, wani salihin bawa ne, wani waliyi ne, ko wani abu, ko wani aljani ne aka kira sunan shi, to wannan an yi shirka. To wannan shi kuma haramun ne. Shirka ce haramun ne. Sharadi na uku kuma shine kada ya zama yaren da za a yi amfani da shi din wani yare ne wanda yake ba a gane me ake faɗi. To wannan shi kuma sai ya zama muhtamal. Yana iya zama daidai, yana iya zama shirka. Domin in ya zama yanzu an zo an yi magana da yaren da dukkan mu anan ba ma ji, to me yiwa ya zama tauhidi aka faɗa, me yiwa ya zama shirka aka faɗi, amma dai mu ba ma ji. So kaga wannan ya zama makaruhi kenan. Saboda haka min babi aula shine in za a yi addu'ar, in za a yi rukuyan ya zama an yi shi da larabci. Ya zama da larabci. Sannan kuma ya zama addu'o'i ne ingantattu daga Alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya tabbata a cikin Sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi yace kunna fil jahiliyyati lana ruqan narqi biha wa adwiyatun natadawi biha. Yace a jahiliya mun kasance muna da wasu rukuyoyi da muke yi da magunguna da muke amfani da su saboda maganin wasu cututtukan da suke damu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a'ridu alayya ruqakum la ba'sa biha ma lam takun shirkan. To kuma bayanin yadda kuke yi rukuyan ku, babu laifi da rukuya matukar ba shirka a cikinta. Amma dai kuma bayani yaya na ku yake. Amma in dai kun san akwai shirka tunda ai kun san jahiliya, kun kuma san musulunci yanzu, to in kun san cewa yadda kuke rida a jahiliya akwai shirka a ciki, to haramun ne. Amma in dai babu shirka to za ku iya yi, amma dai kuma bayani yaya ake yi, kuma bayani ije. Saboda haka kaga kenan ita rukuya din idan babu shirka a cikinta to ana iya yi. Da haka kaga rukuyan da aka kawo anan to shine rukuyan da ya zama akwai lafuza na shirkiyat a ciki, ko ana kiran sunayen wasu aljannu ko wasu shaidanu ko sunayen wasu halittu wanda ma ba a san da su ba, a dai kira sunan wani wanda ba Allah ba, to shirka ce. Wannan ya shiga cikin shirka kuma haramun ne. Da haka sai ce watiwala, abu na ƙarshe da ya kawo kenan kamar yadda na yi bayani. Malam ya ce hiya shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha wal rajula ila imra'atihi. Wani abu ne da suke yi suna rai cewa wai yana sa soyayyar mace a zuciyar mijinta ko yana sa soyayyar namiji a zuciyar matansa. To wannan sihiri ne. To a wannan sihiri irin wannan kashi biyu ne. Akwai sihirin as-sarfu, akwai sihiri na al-abaf. As-sarf da kuma al-abaf dukan su shirka ce. Abinda ake nufi da as-sarfu shine karkatar da a canza zuciyar da tunanin mutum akan wani abin da yake kai. Watakil kamar misali mutum na son matarsa, sai a ce to aje a yi masa sihiri
ya zama an juya masa zuciyarsa
sannan ya koma me ya
koma kiyayya
to ne shine asar ko al'aqaf shine bai kaunarta ko ba ta kaunar shi to yanzu a hada zuciyarsu waje daya saboda haka ayi tsiddabarin da za a yi domin a hada su ya zama yana son ta tana son shi tana son shi yana son ta to wannan duka shirka ce kuma dukkan su kafirci ne aiki ne na shaitan shine Allah yayi bayani a ayatul mutaba'u ma tadlu shayabinu ala mulki sulaiman daga ciki yake cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji daga wajen su ake ko suke koyan abin da suke rarraba tsakanin mutun da matansa amma Allah da kansa yace wa ma hum bi dhalilin bihi min ahadin illa bi idhnillah ba sa iya cutar da kowa da shi sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su kuma ba zai amfanar da su ba saboda haka wannan yana nuna mana cewa da wancan ruqyan da muka ji da layu da kuma shi wannan tiwala din duka shirka ce illa iyaka akwai ruqyan da malamai suka kebance shi kamar yadda muka karanta akwai kuma wato bayani akan shi sai dai laya kuma muka ji cewa duka laya haramun ne sai dai wanda ya rataye laya na alqur'ani kaga wannan ba za ka ce yayi shirka ba domin shirka daban haram daban shirka daban haramun daban saboda haka rataye laya da alqur'ani ba shirka bace amma haramun ne haram ne wannan ita ce magana mafi inganci ita ce magana mafi inganci saboda duk wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba lafiya to abinda ake mishi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta masa alqur'ani yake ya toba masa ba rubuta masa laya ake yi a ce je yayi ta rata ya shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rubuta laya ba mun ba sawa'un layan na alqur'ani ne ko wani abu Annabi bai taba ba sallallahu alaihi wa sallam kaga kuma khairul hadi hadi muhammadi mafi alkhairin shiriya shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka zamu tsaya akan wannan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan wato hadisi na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya bamu lada ya bamu iko aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ya yafe mu Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi da sunna ya tsare mu daga shirka da bid'a صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته